bisa ga dukkan alamu wannan tashi-tashin hankulan da ake yawan samu a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na mamaye da hannu agogo baya, batun da ko gwamnan jihar Adjidare Disan Isaku ke cewa fa dole ne al'umman jihar su kai zuciyarsu nesa. Gwamnan wanda ke jawabi bayan wani taro da shugabannin al'umma ya ce wannan yawaitar tashi-tashin hankulan sun ma bata sunan jihar Taraban baya da gargacin yankin Ukada kuma Ibi. Kwa kwanakin nan ma sai da faka samu tashin hankali a tsakanin al'ummar Shoma da Jole na karamar hukumar Lo akan wani tafkin kamun kifi, inda ko aka samu asarar rayuka. Tashin hankalin da yanzu ya shafi harkar su da kuma fatocin kifi da yake ma fitarwa daga jihar. To sai dai kuma gwamnan ya mala shi tukubin cewa gwamnatin jihar za ta saka kafa wando ɗaya da duk wani da ya sake tada hankali a jihar.
Mu daina rigima a Taraba, ni in Allah ya yarda zan sayar da shi. Duk wanda ya ce za mu taka shi, duk wanda yana son rigima ba mu taka shi.
To ko ta yaya za a samu zaman lafiya a jihar? A dalilin haka ne ma shugabannin addini a jihar suka ma ayyana tattaunawa da cewa shine hanyar lalubo bakin zarin magance wannan tashi-tashin hankulan da ke faruwa a yanzu. Imam Abdulmumin Inda da ke zama babban limamin masallacin Juma'a na Lankabiri ya ce dole a faɗakar da jama'a cewa Allah ya halicci dan Adam ne domin su san juna da kuma zama tare,
kuma mutane su san cewa Allah fa yana sane, yana da hikimarsa, kuma ya halicce mu, wannan musulmi wannan ba musulmi ba, Allah ya yi haka da wani dalili.
Shi ma babban mai bishara na cocin SCCN na Magwai, Rabaran Hanamu Ayuba, ya ce akwai buƙatar kirista da musulmi da suke bin koyarwar littafin su domin gudun kaucewa hanya.
Idan za mu bi ban gaskiya mu iglesia ta Kristi, su kuma su bi wasan koyarwa kamar da suke fadi, zaman lafiya zai kasance.
Imam Inda da kuma Rabaran Ayuba sun ma buƙaci gwamnatin jihar Taraba ne da ta yi wa dukkanin jama'ar jihar adalci ba tare da nuna wariya ba, da ma kuma samar da aikin yi ga matasa.
Da farko gwamnati ta yi adalci, kar ta ɗauki abin nan matsaya, watakila ko gwamna musulmi ne ko kirista ne, faɗa ya tashi tsakanin musulmi da kirista ya ji shi zai goyi bayan ƴan uwansa. A'a, a bincika a yi gaskiya.
Ya zai kama zai kyautu gwamnati ta dubi hanyoyi na kikiro hanyar aiki. Kaga idan matasan mu sun samu abu suna yi, tunanin yin wani mugunta ba zai zo ba.
Ita ma dai a nata ɓangaren. Rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakinta DSP Joseph Kwaji ta ce za ta ci gaba ne da tuntuɓar da take yi na masu ruwa da tsaki domin gano bakin zarin magance tashi-tashin hankulan da ke faruwan. Ya ce za mu ci gaba da ganawa da sarakuna da ma sauran shugabannin al'umma domin mu samu damar magance wannan matsala da ke faruwa a wannan jiha, a cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban DSP Joseph Kwaji. Kuma fata ma dai shi ne Allah sa ake kai zuciya nesan. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.